Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai ya ki ya sanya hannu kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da kungiyar kwadagon jihar da ke yajin aiki har sai sun daidaita da gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar. Tun a ranar 15 ga watan Yunin wannan shekara ne dai kungiyar kwadagon jihar Nasarawa ta fada yajin aiki don neman gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatu da suka hada da karin girman ma'aikata, aiwatar da mafi karancin albashi na naira 30,000 da sauransu. Bayan kai ruwa ranar tsakanin gwamnati da kungiyar kwadagon ne gwamnatin jihar ta nada kwamiti mai mutane 11 ciki har da sarakuna don daidaitawa. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Iya yace wasu bukatun nasu sun kai shekaru 10 gwamnati bata aiwatar da su ba.
Maganan karin girma, annual increment, akwai kuma kusan shekara 13 kenan ba wani ma'aikacin da aka tura shi ya je karin ilimi akan makaman aikinsa. Baya ga wannan akwai wani tsari na gwamnatin tarayya na gidaje, kan shekara 6 kenan muna ta fama da gwamnati domin gidajen da suka tsufa gwamnati sai da wadanda da suke zama a ciki. Akwai kuma maganan kananan hukumomi, tsali wannan watan sai a biya su kashi 80, wani wata a biya kashi 70, sai ki ga cewa mutum ya gama aiki pension nashi ko kuma gratuity nashi miliyan 20 misali, sai kaga bayan wata 3 ko 5 ko 6 ana biyan shi 100,000. Kadan daga cikin abubuwan da ya sa muka sunduma wannan yajin aiki kenan.
To amma yanzu ina aka kwana?
Gwamnati yanzu sun sa committee, akwai wani tangin albashi na August 2016, to gwamnati ta yarda za ta biya wannan a wannan wata na June, ka wato karin girma inda muka tsaya shine gwamnati ta yarda za ta sa amma a watan 8.
Yayin da ake zaton za a samu maslaha, kwatsam sai gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta janye daga yarjejeniyar. Mai magana da yawun kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta Nasarawa Kyari Caleb yace ma'aikatan jinyan da suka fara yajin aikin su tun ranar 7 ga watan Yuni, gwamnati ta hado kansu ne da kungiyar kwadago don sasantawa, amma sun lura cewa yarjejeniyar bata kunshi biyan bukatunsu ba.
Violation of Nasarawa State Health Professional Association has distanced herself from the purported agreement reached.
Kyari Caleb kenan yake cewa gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar Nasarawa ta nesanta kanta daga yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadago. Yace ƴaƴan kungiyar sun amince su ci gaba da yajin aiki. A nasa bangare, gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai yace ba zai sanya hannu a yarjejeniyar da kungiyar kwadago ta amince ba har sai sun daidaita da kungiyar ma'aikatan jinyar jihar.
But if orders are pulled out, that means labor has to go back and do some work.
Yace idan har sauran waɗanda ake yarjejeniyar domin su sun janye, kenan dole kungiyar kwadago ta koma ta shawo kansu. Kungiyar kwadagon dai tace za ta zauna da kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinyan don sasantawa. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.